A sanarwar mai dauke da sa hannun daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin ya ce babban bankin na Najeriya CBN zai ci gaba da amsar tsaffin kudade kuma izuwa yanzu bata sanya ranar daina amfani da tsaffin kudaden ba. Idan za a iya tunawa babban bankin na CBN karkashin tsohon gwamnan bankin Godwin Emefiele ta buga sabbin kudaden naira 200,500 da kuma 1,000 kuma ta sanya wa tsaffin kudaden wa'adin daina amfani da su a watan Disamba shekarar 2023. Sai dai kafin wannan sanarwa ta babban bankin Najeriya, ƴan kasar sun fuskanci karancin kudade a hannuwansu da za su gudanar da rayuwar yau da kullun. Shin ko wannan sanarwar za ta iya kawo ƙarshen karancin kudade da al'ummar kasar ke kokawa? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma malami a jami'ar tarayya ta Kashiri da ke jihar Gombe, ga kuma ƙarin bayani da ya yi.
Idan ba mu manta ba can dab da ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari an yi wannan abin da ake neman wato ake kira cashless policy, takaita yawo da kuɗaɗe a cikin jama'a. To ko a wancan lokacin kotu ta ce a janye wato wannan hukunci na cewa ba za a yi amfani da tsofaffin naira 200,500 ba sai har watan 12 na wannan shekara, wato Disamba kenan. Kinga tsakanin wannan lokaci an yi canjin gwamnati, kuma gwamnatin da ta zo a watan 5 ba ta ɗauki wancan manufa ta gwamnati ta cewa za a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗen ba. Kuma babban bankin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar cewa bata ce a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗe ba a wannan lokaci.
A hirarsa da muryar Amurka, ɗaya daga cikin ma'aikatan bankunan Najeriya da bai so a ambaci sunansa ba ya ce.
To idan muka kalla mu kanmu ma'aikatan bankin, za mu iya cewa yanzu akwai ƙarancin giftawa na shi kan shi kuɗi da yake a tsakankaninmu da su 'yan kasuwa da raguwar mutane masu ajiyar kuɗi. Kusan za mu iya cewa shi kan shi kuɗin ya yi ƙaranci daman a hannun al'umma, ta haka yanayin yadda irin kuɗaɗen da suke shigo mana musamman na ajiya da makamantansu, yanzu gaskiya akwai ƙarancin waɗannan kuɗaɗe.
‘Yan Najeriya daina ganin wannan sanarwa ta CBN ka iya taimakawa wajen rage raɗaɗin ƙarancin kuɗaɗe a hannun da al'ummar ƙasar ke fama da shi.
Wannan kusan abu ne wanda za a iya cewa ya yi wa mutane da yawa daɗi. Dalili kuwa shine kasancewar akwai ƙarancin sabbin kuɗin a hannun jama'a, wadda kusan a iya cewar da yawa daga cikin mutane a wancan lokaci da aka ce za a dakatar da amfani da tsaffin kuɗin sun shiga fargaban yadda za a yi su samu sabbin kuɗin. Kuma kin san akwai da yawa daga cikin mutane ana amfani ne da tsaffin kuɗin, kusan wanda za a iya cewar shine yafi yawa a hannun mutane. To gaskiya mu dai a jihar Bauchi da jin wannan sanarwa, mutane da yawa sun yi ta nuna farin cikinsu, kuma suna nuna cewar dama asalin abin da ya dace kenan.
Lallai wannan mataki da babban bankin ƙasa ya ɗauka ya zo a lokacin da ya dace, duba da cewa al'umma har sun fara tunanin cewa lallai za a fama musu tsohon ciwon da bai gama warkewa ba, musamman na ƙarancin kuɗi da aka fuskanta a watannin baya. To amma wannan mataki muna fata zai kawo sauyi sosai, domin a halin da ake ciki yanzu hatta bankuna da wurin masu POS idan ka je kuɗin ana baka shi ne a takaice.
Yanzu dai ƴan ƙasar na dakon ganin yadda babban bankin na Najeriya zai wadatar da ƙasar da kuɗaɗen da suke buƙata a hannu. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.